cheke damuwa ta cheke kula fici na cheke san kiya kama ni zuciya ya sarke kare ki bar ni na zauce ba ni so in warke
Take it. Double him, send it here, toss on the wicked.